الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 17 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 8 ne ko 9 8 ga watan 6 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai matsayin hadisin da ya kayyade adadin annabawa da manzanni wannan hadisi ya inganta kamar yanda Ash-Shaykh Nasir wato Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi hadisi ne sahihi cewa adadin annabawa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa 120,400 adadin manzanni wato 313 tare da cewa shi hadisin baya cin karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka haka a can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya fada cewa daga cikin manzanni akwai waɗanda muka baka labarinsu kuma akwai waɗanda ba mu baka labarinsu ba ita wannan aya abinda take tabbatarwa a cikin jimillar manzanni wasu Allah ya kissanta ma manzansa labarinsu wasu kuma ba a bashi labarinsa ba don haka ayar ba ta cin karo da shi wannan hadisi shi hadisin abinda yake bayani adadin annabawa da manzanni ita ko ayar tana bayani ne cewa daga cikin manzannin akwai waɗanda aka kissanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarinsu akwai kuma waɗanda ba a bashi labarinsu ba don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa annabawa da manzanni gaba daya wajibi ne mu yi imani da su an gane ku wanda Allah ya ba mu labarinsu wannan kuma za mu yi imani da su bi tafsir kamar yanda a cikin alqur'ani Ubangiji ta'ala ya zano mana manzanni 25 wanda Allah ya ambata mana sunayensu idan ka koma a cikin suratul an'am zaka samu 18 a cikin wasu ayoyi guda 2 zuwa 3 Ubangiji ta'ala ya zano su sauran kuma sai ka neme su a cikin sauran ayoyi na alqur'ani a fadarsa da yake cewa watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Dauda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'ala al-'alamin. A cikin nan Ubangiji Ta'ala sai da ya zanu 18, sauran kuma suna can a walwatsi a cikin sauran ayoyi na Al-Qur'ani. To waɗannan manzanni waɗanda Allah ya bayyana mana sunayensu, wajibi ne akan mu yi imani da su, cewa daga cikin manzannin Allah akwai manzo mai suna Ibrahim, akwai manzo mai suna Musa alaihi salam, akwai manzo mai suna Isa, haka sauransu gaba daya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul buyu, wanda kuma wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato na hukunce-hukuncen waƙafi. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi baban da ke bayansa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul hiba, an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma anna abahu ata bihi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqal إني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجئه. نعم رواه له. فرجئه. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يؤذي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يؤذي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ما لم الله يجكنسا وتنافدا. Wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato na hukunce-hukuncen kyauta. Wato a wata nuska akan samu babu lihibati wal umra war rukuba, amma tare da cewa asali a nuska wadda take maktuba wato shine babu lihiba. An gane ko an takaita bakin babu lihiba, wanda zamu iske da al umra da ar rukuba su ma wasu nau'ika ne waɗanda suke na kyauta, za mu ga hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da su. Lafazin alhiba wato a Larabci asalinsa an ciro shi ne daga hububur rih. Idan aka ce hububur rih shi ne ai mururu, ma'ana shuɗewar iska. Domin an ambaci kyauta da wannan suna, in ta rigai ta tafi to ba maganar dawowa, kamar yadda iska in ta rigai ta shuɗe ta wuce to ba maganar ta yi baya. Don haka shi lafazin alhiba masdar ne na faɗarsu da suke cewa wahaba yahabu hibatan wa wahaban wa wahaba, wanda a Larabci idan aka ce alhiba kamar yadda malaman loga suke faɗa shine suke cewa isalun naf'i ila lagairi bima yanfa'uhu, sadar da amfani zuwa wani game da abin da zai amfane shi, sawa'an dukiya ce ko kuma wani abu ne can daba. Duk lokacin da zaka sadar ma wani amfani game da abin da zai amfane shi, to wannan shine ake kira kyauta wato a Larabci. A shar'ance shine kamar yadda malamai suke faɗa shine suke cewa tamlikun fil hayati bila iwa, mallakawa wani wani abu a rayuwa ba tare da karɓar wata masanya ba. Ka mallaka ma mutum wani abu halin yana raye kuma ba tare da ka karɓi wani abu masanya a madadin wannan abin da ka mallaka masa. Kaga anan a faɗarsu da suka ce tamlikun fil hayati, me zai fita anan? Aro baya ciki, saboda shi aro an ara maka ne ainihin abu ka yi amfani da shi sannan ka dawo da shi ga masu shi. Don haka shi aro ba a kiran shi kyauta. Me yasa? Saboda kasancewar an ara maka ne ka je ka yi amfani, in ka gama sannan ka dawo da shi. To haka da suka ce fil hayati, wato a hali wanda yake na rayuwa, kaga anan kenan yi zai fita. Ita ce wasiya, domin ita wasiya bayan mutuwa ne ake zartar da ita, amma ita kyauta lokacin da mutum yake raye shine yakan iya yin kyauta. Amma ita wasiya tana kasancewa ne bayan mutuwa, na cewa bayan mutuwa ta a ɗauka za a ba wane ko a yi mun kaza, to wannan shine ake kira wasiya. Sannan a faɗarsu da suka ce bila iwa, ba tare da karɓar wata masanya, anan ciniki ya fita, saboda shi ciniki abu ne wanda ka bani in baka. Kaga bayan da za a yi ka mallaki abun mutum ta hanyar ciniki dole sai ka bashi kuɗi. To amma ita kyauta ba ta buƙatar wani masanya, ka mallaka ma mutum abu halin yana raye kuma ba tare da ka karɓi wata masanya. To tare da cewa shi wannan tarifi da malamai suka yi ya keɓanta ne da kyauta wadda take sakakka, wadda an yi ta takanas kawai dan nihin, wato shine ƙara danƙon so da ƙauna tsakanin shi wanda aka masa kyautar da wanda ya yi kyautar. Domin zamu iske akwai kyauta wadda ake yin ta domin neman sakamako, neman sakayya, wanda zaka iya ɗaukan abu ka ba mutum amma da nihin ya sakauta maka sama da abin da ka bashi, wadda a Hausa ake kiranta wato garawa. Don haka wato ita kyauta hukuncinta a shar'ance halakci. An gane ko? Ita kyauta halakci, ka ɗau abinka ka ba wani, wannan halak ne. takan iya zama sunna mustahabba lokacin da kake neman kake nihin ƙara dankon so da kauna saboda Allah tsakaninka da wanda kai masa wannan kyauta, to anan ta zamanto sunna mustahabba. Don haka malamai sun yi ijma'i, asali ita kyauta halaka ce domin ta kunshi wasu abubuwa waɗanda suke na almasali, wanda akwai ƙara dankon so da kauna, wanda tana gusar da duk wani abu wanda yake na gaba da kiyayya da rashin zuttuwa tsakankanin jama'a. Sai dai in wani abu wanda wato yake abin da ya saba ma shari'a wato ya haɗu da ita kyautar, to a wannan lokaci kyautar ba ta halatta. Kamar lokacin da kyauta takan zo a kan sifa ta cin hanci ga alƙali ko wani ma'aikaci da abin da ya kama da haka, to wannan ba da irin wannan kyauta haramu ne, baya halatta. Kuma shi wanda aka ma kyautar shi ma haramu ne ya karba. Kuma in har ya karbi wannan kyauta, to ya tabbata cewa wajibi ne ya mayar da ita ga shi wanda ya masa wannan kyauta. An gane ku? Duk lokacin da ka fahimci kyautar da aka maka ta zo ne akan wata sura ta cin hanci. Kamar misali, a matsayinka na ma'aikaci, wani kawai haka ya ɗauki kyauta ya baka, wanda babu wata alaka ta zumunci da danganta tsakaninka da shi, babu wata abuta, kuma kafin ka rike wannan matsayi dama bai saba yi maka wannan kyauta ba, ya zo ya ɗauki wata kyauta ya maka, sai ka fahimci wannan kyauta ya maka ita ne saboda matsayin da kake rike da shi, to wannan kyauta sunanta cin hanci. A farko shi baya halatta ya ma irin wannan kyauta, kai ma kuma baya halatta ka karba. In har ka karba, mayar masa da wannan kyauta ya zama wajibi, saboda yana daga cikin alqawaidul fiqhiyya, kamar yanda malamai suke faɗa, ma haruma 'alal akhizi akhzuhu haruma 'alal mu'ti'i ba'uhu, duk abinda karbarsa ya zamanto haramun akan shi mai karba, to shi mai bayarwa bayar da irin wannan kyauta shi ma ya zama haramun akan shi. Kenan kai haramun ne ka bada, shi haramun ne ya karba. In har ya karba, kuma dole ya dawo maka da wannan abin da ya karba. Shi ne anan madan sai ya zo mana da wato hadisin An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara musu yadda, wanda yake faɗa yake cewa anna abahu atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato lalle mahaifinsa ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifin nasa shine Abu Nu'man Bashir ibn Sa'ad al-Ansari al-Khazraji, Allah ya kara masa yadda, wanda ya halarci daren Aqaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mutanen Madina suka je suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare a nan Makka. To shi An-Nu'ma, wannan shi Bashir ibn Sa'ad al-Ansari, yana daga cikin jama'ar da suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren Aqaba, kuma da shi aka fafata yakin Badar da duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayan yakin Badar tare da shi akai. Har ma malamai na faɗa cewa shi ne farkon wanda ya yi mubay'a da Abubakar, ga Abubakar Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka haɗu a Saqifa ta Banu Sa'ida bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mutanen Madina da su da al-muhajirun suka haɗe a wata rumfa ta Banu Sa'ida domin fito da wanda ya dace ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Umar Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya dauki hannunsa ya dora akan hannun Abubakar, lokacin da Abubakar ya ce jama'a ya ce na yarda muku da ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu, ku zaɓi ɗaya ya zama muku khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ma ku zaɓi Umar ko kuma ku zaɓi Abu Ubaida. Jin haka na da ke da wuya, Umar Allah ya kara masa yadda kai tsaye sai ya ɗauki hannunsa sai ya dora akan hannun Abubakar ya ce kai ya dace ka zamanto khalifa. ganin Umar yayi mubayi'a sauran jama'a sai suka yi mubayi'a da shi. To daga cikin jama'a mutanen Madina waɗanda suka haɗe a wannan lokaci, shi mahaifin An-Nu'man shine Bashir ibn Sa'ad, shine farkon wanda ya mubayi'a da manzo gawa ga Abubakar, Allah ya kara masa yadda, daga cikin kenan mutanen Madina. To shine yace anna abahu, wato lalle mahaifinsa kenan Bashir wato ibn Sa'ad al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ji da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ko lokacin da shi An-Nu'man wato yana yaro ne karami, kamar yanda yake cikin wata riwaya yake cewa in qalaqa abi ya hamiluni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mahaifina ya dauke ni ya ji da ni gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana tabbatar da cewa a lokacin nan An-Nu'man wato yana yaro karami. Fa qala, sai manzon Allah ya ce da shi, sai manzon Allah ya fada, wato sai sai Bashir ibn Sa'ad ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa inni na halatu guni hadha gulaman kanali, yace ya manzon Allah ina tabbatar maka wannan dan nawa wato na masa kyautar wato bawa na wanda na mallaka, ma'ana na masa kyautar sa, wanda kwa lafazin nahaltu an ciro shi ne daga wato annihila. Idan aka ce annihila, wato ita ce kyauta wadda take ta dadin rai ba tare da neman cewa a baka masanya, ka dauki abu a cikin dadin rai da so da kauna ka dauka ka bada. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihila, to shine anan yace inni nahaltu guni hadha gulaman kanali, yace ya manzon Allah ina tabbatar maka wannan dan nawa wato na masa kyautar wato bawa na wanda nake da mallakar shi na dauka na bashi. To kamar yanda wata riwaya ta tabbatar, mahaifiyarsa wato mahaifiyar shi An-Nu'man ita ce ta nemi cewa shi Bashir wato yama danta kyauta, an gane ko yama danta kyauta, ita ce Amra bintu Rawaha, Allah ya kara mata yadda, ta nemi cewa yama danta wato wata kyauta. To a lokacin nan shi An-Nu'man nan Bashir sai kin wannan kyauta sai tauri, sai da aka kwashi tsawon shekara guda kamar yanda riwaya take cikin Sahihu Muslim. Sannan bayan shekara guda yaga cewa ya dace yayi kyautar, sai yake ce mata to na ma dan naki kyautar wannan bawa nawa. A lokacin nan ita Amra sai take cewa to ai ni wannan kyauta ban yadda ba, sai ka je ka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya zama shaida akan cewa wannan kyauta da kama dana, wannan bawa da kaba dana kyauta ce wadda take tabbatacciya. Ita ta ingiza shi cewa ya je ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ma danta kyauta. To a lokacin nan shine da yaje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa masa cewa inni nahaltu guni hadha gulaman kanali, yace ya manzon Allah wannan dan nawa wato na masa kyautar bawa na, wanda lafazin gulam wato ana amfani da shi akan wato shine wato bawa, kuma sannan ana amfani da shi akan yaro karami wanda bai balaga ba, amma ni ake nihi da gulam, anan ana nihi bawa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi yace masa a kullu waladika nahaltahu mithla hadha, manzon Allah yace masa shin ƴaƴanka gaba daya kowane ɗa daga cikin ƴaƴanka gaba daya ka masa kyauta kwatancin kyautar da kama wannan dan naka Nu'man, manzon Allah yake tambaye shi. Wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu, an shar'anta mana shine neman bayani daki daki, musamman wato ga alkali lokacin da yake so ya gane kan al'amari domin yayi hukunci, yakan iya tambaya ai masa bayani ɗaya bayan ɗaya, ko kuma malami lokacin da aka masa tambaya zai bada amsa. To a lokacin nan ya kamata an shar'anta masa yayi tambaya ɗaya bayan ɗaya, ji hakikanin al'amari sannan ya yanke hukunci. Dan haka shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a kulla waladika na halatahu mithla hadha, manzon Allah yace masa wai ko shin kowane ɗa daga cikin ƴaƴanka gaba ɗaya ka masa kyauta kwatancin yanda kama wannan ɗana ka Nu'man? Faqala Bashir, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce la, ya ce a'a ya manzon Allah, ma'ana shi kadai nake banta da wannan kyauta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama farji'u, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da shi to maza dawo da wannan kyauta, an gane ko karbe wannan kyauta da kai. Manzon Allah ya ce dawo da ita. A wani lafazi shine yace fanqalaqa abi ila annabi sallallahu alaihi wa sallam li yushhidahu ala sadaqati, yace mahaifina Bashir ya tafi da ni gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, li yushhidahu, dan ya shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tabbatar masa ala sadaqati, akan wato sadakar da yayi. Me ake nihi da sadaka a nan? Kyauta an ambace ta ne da sunan sadaka domin suna kusa da juna. Fa qala, sai manzon Allah ya tambayi mahaifin nawa, yace masa a fa'alta hadha bi waladika kullihim, manzon Allah yace shin kyautar da kama danka Annu'man, shin ƴaƴanka gaba daya manzon Allah yace ka musu irin wannan kyauta? Qala la, sai yace a'a. Qala, sai manzon Allah yace masa ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, manzon Allah yace ku ji tsoron Allah, ku tsara dokokinsa, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku, ma'ana ku daidaita tsakanin ƴaƴanku a wajen kyauta. Annu'man yake cewa faraja'a abi, wato a lokacin nan mahaifina sai ya dawo, faradda tilka sadaqa, wato ya karbi wannan sadaka da yayin, ma'ana wannan kyauta da yayin, sai ya dawo ya karbi kayan shi. Hadisi ne muttafaqun alai, kamar yanda malam ya faɗa, sai yake cewa wa fi riwayatin li Muslim, a wata riwaya ta al-Imam Muslim, qala, sai manzon Allah yake qala, sai manzon Allah yace masa fa ashhid ala hadha ghairi, manzon Allah ya ce je ka ka shaida ma wani na wani ba ni ba akan wannan kyauta da kama danka. Da manzon Allah ya masa tambaya ya ce sauran ƴaƴanka gaba ɗaya ka musu kyauta irin yanda kama Nu'man? Ya ce a'a. Manzon Allah ya ce to je ka ka shaida ma wani ba ni ba. Manzon Allah ya ce ba zan zama shaida ba. Dan haka a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wato ba zan zamanto ba shaida akan wato shine kyauta wadda take ta zalunci. Shine annabi manzo Allah yace fa ashhid ala hadha ghairi, manzo Allah yace tafi ka shaida ma wani ba ni ba akan wannan kyauta da kama danka. Thumma qala, sanan sai manzo Allah yace masa ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa'an, shin yanzu kana so wato ƴaƴan naka su zamanto daidai a wajen yi maka da'a da kyautata maka, kana so gaba ɗaya su zamanto daidai ba bambanci, ya zamanto kowanne daga cikin su wato yana kyautata maka, yana maka biyayya? Shine yace ayasurruka, shin yanzu zai faranta maka zuciya an yakunu laka fil birri sawa'an, wato ƴaƴan su zamanto daya wato game da shine yi maka biyayya da kyautata ma? Qala, sai yace bala, yace kware ya manzon Allah, yace ina buƙatar ƴaƴana gaba ɗayan su ya zamanto babu bambanci, kowanne yana mun biyayya yana kyautata mu. Qala, sai manzon Allah yace masa fala iza, in har kana so ƴaƴanka gaba ɗayan su su ringa yi maka da'a suna kyautata maka, manzon Allah yace fala iza, to dan haka manzon Allah yace baya halatta ka bambanta su a wajen kyauta. ma'ana kar ka fifita tsakanin su a wajen kyauta. Kenan in har kana so gaba ɗayan su su zamanto suna kyautata maka suna yi maka da'a, to kar ka bambanta su. Domin in ka fifita su a wajen kyauta ka bambanta su, to bayan da za a yi su zamanto kamar haka, bayan da za a yi su zamanto ɗaya a wajen yi maka da'a. A takaice, shi wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana adalci tsakanin ‘ya’ya a wajen kyauta wajibi ne. Dole mutum ya yi adalci ya daidaita ‘ya’yansa a wajen kyauta, fifita junansu a wajen kyauta, ko ka keɓance wasu ka yi musu, wasu ka ƙi musu, to wannan haramun ne. Saboda gaɓaɓuwan da su gaban da suke cikin wannan hadisi, farko dai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari ga shi Bashir ibn Sa'ad akan irin wannan kyauta da yi. Manzon Allah ya masa inkari. Sannan gaba ta biyu, Manzon Allah ya ambaci ita wannan kyauta cewa zalunci ne, kamar yadda yake cewa la ashhadu ala jawri, kamar yadda yake cikin wata riwaya Manzon Allah ya ce ba zan yi shaida ba akan zalunci. Gaba ta uku, Manzon Allah ya yi umarnin cewa ya dawo da wannan kyauta, kamar yadda ya ce farji'uhu, Manzon Allah ya ce dawo da wannan kyauta. Kaga umarni ne Manzon Allah ya masa, umarni ko abin da yake fa'idantarwa shi ne wajibci. Sannan gaba ta hudu, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki ya zame masa shaida akan wannan kyauta, wanda zalunci ko haramun ne. To don haka malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da wajibcin adalci tsakanin ‘ya’ya a wajen kyauta. Dole ka daidaita tsakaninsu. Kenan fifita wasu akan wasu, ko keɓance wasu a yi musu, wasu a ƙi musu, wannan haramun ne. Al-Imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim da Ibn Hazm akan haka suke, sun tafi akan cewa wajibi ne mutum ya daidaita ‘ya’yansa wato a wajen kyauta, tare da cewa wasu daga cikin magabata su sun tafi akan cewa daidaita tsakanin ‘ya’ya a wajen kyauta suna ce mustahabba ba wajibi ba ne, suka ce fifitawar suka ce makaruhi ne ba haramun ba ne, wanda wannan shine mazhabi na jumhurin malamai. Suka ce fifitawa suka ce ya halatta, sai dai an karhanta. Sun kafa hujja ne da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafinsa wato Irwaul Galil, wanda asalin hadisin al-Imamu Malik shi ya rawaito shi a cikin littafinsa Al-Muwatta, haka nan al-Imamu Al-Baihaqi a cikin littafinsa As-Sunan. Abubakar Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Aisha take faɗa, mahaifinta Abubakar ya mata kyautar wato wuski 20 na dabino a wata gonarsa wadda take gaba. Ya faɗa ga Aisha ya ce ta je ta yanki wato wuski 20. Idan aka ce alwask, wani ma'auni ne a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, katon sango ne ko mu ce katon zakumi, wanda shi wannan ma'auni abinda yake ɗauka sa'i 60, ma'ana a takaice tiya 60 yake ɗauka. To anan shi kyautar kenan wannan sanho, sai da ya mata kyautar sanho 20, wanda in ka ɗauka 60-60 so 20 tiya 200 na dabino, abinda ya mata kyauta na cewa ta je ta yanki wannan gwalgwado a waccan garkata shi. Abubakar Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa wallahi ya bunayya, ma minan nasi ahadun ahabu ilayya ginan ba'adi minki, yace yake diyata, yake karamar diyata, yace wallahi babu wani a cikin mutane wanda nafi so a ce yana da wadata bayana sama da ke, babu wani wanda nake so a ce yana da wadata bayan mutuwa ta sama da ke, yace kuma babu wani wanda nake ji masa zafin talauci da kunci bayana yace sama da ke. yake cewa na miki kyautar waski 20 na dabino. Yace inda kin je kin yanka kin dauka da ya zama naki, da ya riga ya zama naki. Yace to amma wa inna ma huwa li yawma malu waris. Yace dukiya a yau ta zama dukiya ta magada, saboda a lokacin da yake wannan magana yana cikin yanayi wanda yake na fitar rai, ana cikin ciwon mutuwa. Sai yace wa inna ma huwa akuki wa uktaki faqtasimuhu ala kitabillahi. Yace wannan dukiya dai ta kice ke da dan uwanki da ɗan uwanki mata guda biyu, ku raba ta akan hukuncin Allah yanda Allah ya raba. Inda kin je kin yanka tuntun, yace suka ce da wannan ta zama taki. To shine suka kafa hujja da wannan hadisi, suka ce kaga anan wato Abubakar Allah ya kara masa yadda ya fifita diyar shi Aisha akan sauran ƴaƴansa game da wannan kyauta da ya mata. Malamai suka ce wannan hadisi na ba yanda za a yi ya kara da abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan hadisi ne mako aiki ne na Abubakar. Yaya za a yi aiki na Abubakar ya goga da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa? Kuma tare da cewa akwai ihtimalat, me yiwuwa Abubakar ya mata wannan kyauta kuma sauran ƴaƴansa yana nihin daga bayan su ma yayi musu, ko kuma kasancewar anan ya mata kyauta kasancewar uwar muminai ce, an gane ku, domin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya mata wannan kyauta tare da cewa su sauran ƴaƴan tuntun ya riga ya musu. Duka akwai irin waɗannan ihtimalat, wanda kwa a ka'ida ta malaman usul duk lokacin da ya zamanto akwai ihtimalat cewa yakan iya yiwuwa kaza, to kafa hujja ta baci. A takaice dai shi wannan hadisi ne mauqu, faɗa ci aiki ne na Abubakar Allah ya kara masa yadda, ba yanda za a iya goga da abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don manzon Allah ya faɗa cewa ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Sannan don haka kenan faɗa ne rinjaye a nan kenan, shine dole mutum ya yi adalci fifita tsakanin ƴaƴa haramun ne. Micece illa, saboda kasancewar fifita wasu akan wasu yakan haifar da ɓarna wadda ta wuce lissafi. Abu na farko akwai yanke zumunta tsakanin su ƴaƴan, haka shi tsakanin mahaifin wato da ƴaƴansa wanda ya haramta musu kenan, ya ƙi musu kyauta ko kuma ya fifita ƴan uwansa akai, kenan wannan zai kai su zuwa rashin yi masa da'a, an gane ku, zai zamanto su bijire su ƙi masa da'a, kuma wannan zai haifar da gaba da ƙiyayya tsakankanin ƴaƴan nashi. Yakan haifar da rashin zuttuwa, su ringa ganin ai mahaifinsu ya fi son suwa ne ko ya fi son wani, don haka yake fifita shi a kansu. Don haka daga cikin magabata, kamar yadda wannan Ibrahim ibn Yazid an-Nakai yake cewa kanu yastahibuna an ya'dila ar-rajulu baina waladihi hatta fil qubal. Su magabatan farko wato suna son mutum ya yi adalci tsakanin ƴaƴansa, suka ce hatta da sumbanta. Idan ka sumbanci wannan ɗanka sau biyu, to shi ma wannan ka sumbance shi sau biyu, ba ma kyauta ba kenan. Sannan wannan zahirin wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa, wato hadisin yana ƙara tabbatar mana cewa wato fifitawar ko keɓance wani a yi masa kyauta, saura a ƙi musu, a kowane hali wannan haramun ne. Me yasa? Saboda a nan lokacin da shi Bashir ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ɗana An-Nu'man na masa kyautar bawana, don haka ya Rasulallah ina son ka zame mun shaida. Manzon Allah bai nemi wani bayani game da Bashir, an gane ko, bai nemi bayanin na cewa wato sauran ƴaƴanka kana nihin kai musu ko baka nihin kai musu. A nan iya abinda manzon Allah ya masa tambaya shi, sauran ƴaƴanka ka musu ko baka musu? Bai ce a ba wanda na ma in ban da shi, kaga anan manzon Allah sai ya ce masa to dawo da wannan kyauta kuma ku ji tsoron Allah ku yi adalci wato tsakanin yayin to da haka dai anan ta kowane hali kenan hadisin yana nuna mana fifitawar ko kebance wani ta kowane hali baya halatta tare da cewa al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa in har an samu wani sababi wanda zai kai izuwa fifita wani akan wani ko kebance wani da kyauta akan wani yace ba laifi akan yi kamar misali a cikin ƴaƴan ya kasance wani wata bukata ta same shi wanda ya dace a ce an masa kyauta ko ya kasance a cikin ƴaƴan wannan marar lafiya ne ko makahu ne ko kuma kasancewar yana da yawan iyali a cikin ƴaƴan naka ko ya kasance wannan shi da kawai ya dukufa ya shiga daga game da neman ilimi ko kuma kasancewar a cikin ƴaƴan wasu fasikai ne in an ba su ma zuwa za su yi sai aiki wanda yake na saban Allah da dukiyar to anan shine al-Imamu Ahmad yake cewa na halatta wato a fifita wasu akan wasu yanzu kamar misali bukata wana a cikin yayanka sai ya kasance ya kai ya isa aure anan sai ka gina masa gida ka sanya shi ka taimaka masa to wannan kenan bukata ce wanda shi ma wancan in bukatar shi ta taso shi ma lokacin da ya isa shi ma yi masa za a yi ko kuma ya kasance a cikin yayan wannan marar lafiya ne wanda kullun cikin rashin lafiya yake ya riga baya iya zuwa ya je ya yi sana'a saboda rashin lafiyar da take tare da shi ko kuma kwata-kwata makaho ne to a irin wannan hali shi al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa yana ganin ba laifi wato akan iya fifita su a wajen kyautar ko kuma a kebance shi marar lafiyar ko makahon ko mai yawan iyali a yi masa kyauta ba tare da an ma saura ko shi wanda yake da bukatar tare da cewa wato shi dai zahirin wannan hadisi yana nuna cewa ko da akwai wani sababin to baya halatta sai dai ya kasance in ma har an ba wani kenan wannan ba ta hanyar kyauta ba ce kenan ta hanyar ciyarwa ce wanda ta zama wajibi kamar yadda shi marar lafiya wanda baya iya zuwa je ya sana'a kenan wannan in har an ba shi ba kyauta ba ce aka mishi a'a abu ne wanda ya zama na wajibi na a ciyar da shi ko shi wanda yake da yawan iyali sana'a abu na gaba abin da ya shafi daidaitawar malamai sun yi sabani ta yaya ne ne za a daidaita tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta wasu malamai suka ce anan da namiji da mace gaba ɗaya daidaita su za a yi babu bambanci yanda aka ba namiji haka za a ba mace wanda wannan shine abin da jumhurin malamai suke kai wanda na daga cikin su al-a'immatus salasa al-imamu malik da al-imamu shafi'i da al-imamu abu hanifa sun tafi akan cewa yadda aka ba namiji haka za a ba mace sun kafa hujja da zahirin wannan hadisi kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya ce sawi bainahum daidaita tsakanin ƴaƴanka kamar yadda a can yace fattaqullaha wa'dilu baina auladikum wasu daga cikin magabata kamar yadda al-imamu Ahmad haka akan haka yake cewa daidaitawar wato shine kowa za a bashi akan gwalgwadan wato abin da yake gadan su kenan namiji a bashi linkin abin da aka ba mace haka al-Imamu Ahmad ya tafi akan haka haka Ishaq ibn Ibrahim da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya da ma wasu daga cikin malaman Malikiyya sun tafi akan cewa daidaitawar da ake nihi anan kenan shine kamar yadda Allah ya raba gado namiji a bashi linki biyu mace a bata kashi daya wannan kuma shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da Ibn al-Qayyim da sauran malamai suka tafi akan haka sun kafa hujja da cewa domin shi wanda aka masa kyauta ya karbi iya raban shi ne game da shi wanda ya masa kyautar wanda in ya mutu kenan daman in mace ce ce kashi daya za a bata namiji a bashi kashi biyu suka ce kuma yin haka koyi ne da littafin Allah kamar yadda littafin Allah ya raba namiji ana bashi linkin abin da aka ba mace a wajen raban gado wannan fada kuma ita ce fada wadda take rinjaye kuma tana da ƙarfi a wajen dalili kamar yanda malamai suka ce saboda kasancewar kaddara cewa shi namijin an bashi linki biyu mace an bata daya a wannan kashi biyu da aka bashi misali an bata miliyan ɗaya shi an bashi miliyan biyu a wannan miliyan biyu da aka bashi idan ya tashi aure kaga shi zai biya sadaki kaddara cewa a cikin miliyan biyu da aka bashi da ya tashi biyan sadaki ya biya sadaki jika 500 kuma ga ciyarwa dole zai je ya kama gidan da zai zaunar da matar shi dole zai mata tufafi idan tana da yaya Allah ya ba su yaya shi zai ciyar da wannan yaya to ita kuma mai miliyan ɗaya idan wani ya ganta yana son ta zai aure ta ita za ta biya sadaki ko shi shi zai biya sadaki wannan miliyan tata ɗaya tana nan kuma shi wanda ya aure ta shi zai kama mata mazauni shi zai ringa bata ci shi zai ringa bata sha in tana da yaya kuma shi zai rike yayanta saboda haka wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan anan ya fifita wato namiji akan mace a wajen rabon gado in an ba mace kashi ɗaya to shi namiji dinkin shi ake bashi da haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Bada'ul Fawaid yake cewa yi ma ƴaƴa kyauta wadda aka shar'anta yace ta kasance akan gwalgwadan wato gadon su yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gado yace me yasa yace domin kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana duk abin da zai kai jama'a zuwa yanki zumunta don haka anan yace daidaita namiji da mace a wajen kyauta wannan ya saba ma ka'ida ta shari'a wannan kuma yakan iya kai su zuwa kiyayya da gaba don haka yace Ubangijin da ya shar'anta mana wannan shari'a a alamu bi masalihina ya fi mu sanin abin da zai inganta rayuwarmu don haka inda fifita namiji akan mace babu wata maslaha a karkashin shi da Allah bai shar'anta ba me yasa saboda buƙatar namiji zuwa dukiya ta fi girma akan yanda mace take buƙatar dukiya kamar yanda muka yi bayani shi zai biya sadaki shi zai kama mazauni shi zai ciyar da matarsa shi zai mata tufafi amma ita komai sai dai ai mata wannan kaso nata yana nan a aji don haka malamai suka ce wannan shi hadisi na An-Nu'man ibn Bashir wato wata hikaya ce ta wani hali don haka manzo Allah sallama ya ce kawai ku daidaita tsako ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku manzo Allah bai tambaye shi ba shin a cikin ƴaƴanka akwai mace akwai mata ko babu mata an gane ku kuma akwai ihtimalin da yace wa'dilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku kamar yanda autar riwaya yace sawi bainakum daidaita tsakanin su kenan yakan iya yiwa manzo Allah yana nihin ya daidaita tsakanin su akan yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba gado a cikin Al-Qur'ani namiji Allah ya shar'anta a bashi linkin abin da aka ba mace kenan da yace ka daidaita tsakanin su kuma akwai ihtimali kenan game da asalin kyauta yanda ka ba wani shi ma wani kai masa kyauta kenan karka bambanta tsakanin su wasu kai musu wasu ka ki musu shine a takaice wato malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya tabbatar mana cewa daidaita tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta abu ne wanda yake wajibi fifita wasu akan wasu wannan haramun ne an gane ko misali in maza ne ka fifita wani akan wani ka bashi linkin abin da ka ba wani wannan haramun ne amma in tsakanin su maza da mata ne kamar yanda waɗannan magabata suka tafi akan cewa za ka yi kyautar irin yadda Allah ya raba a cikin Al-Qur'ani to wannan ba laifi kenan wannan daman shi ne asali shin anan abinda muke tambaya menene matsayin ita uwa shin yana halatta ita ta fifita tsakanin ƴaƴanta ta bambanta wasu ta yi musu ko wasu ta ƙi musu ko kuma ta fifita wasu baya halatta da uwa da uba duk ɗaya ne a wannan babu yanda shi uba baya halatta ya bambanta tsakanin ƴaƴansa a wajen kyauta wato ita ma uwa baya halatta me yasa saboda abin da yake faruwa in uba ya fifita tsakanin ƴaƴansa na yanke zumunta da rashin da'a da haifar da gaba da kiyayya ita ma uwa in ta bambanta tsakanin ƴaƴanta to wannan yana iya faruwa dan haka ita ma wato dole ta fifita tsakanin ƴaƴanta wato ta daidaita tsakanin ƴaƴanta a wajen kyauta kar ta bambanta sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al'aidu fihi batihi manzon Allah yace mai komawa game da kyautar da yayi ya dawo ya karbi manzon Allah yace kal kalbi ya kiwo wato tamkarkari ne da yake yin amai thumma yaudu fi qaihi sannan kuma ya dawo ya lashe amansa duk mutumin da zai yi kyauta bayan shi wanda kama kyauta ya karbi kyautar kuma ka dawo ka karbi kyautar ka manzon Allah yace kalkalbi yake tamkarkari ne da yake yin amai lafazin yake wa an ciro shi ne daga alqai alqai shine wato amai thumma yaudu fi qaihi sannan kuma ya dawo ya lashe aman da yake hadisi ne muttafaqun alayhi a wata riwaya ta Imam al-Bukhari manzon Allah yake cewa laisa lana matsalu saw manzon Allah yace mummunar sifa wato bata dace da mu ba lafazin masal abinda ake nihi shine ai sifa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa lil ladina la yu'minuna bil akhirati matsalu saw walillahi al matsalu al a'la yace na ga waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama wato mummunar sifa ubangiji ta'ala yace tasu ce sai yace walillahi al matsalu al a'la sifa wadda take mafi daukaka wato cancanta ce ga Allah subhanahu wataala to shine anan manzon Allah yace laisa lana matsalu saw wato mummunar sifa manzon Allah yace bata dace da mu ba micece mummunar sifa sai yace allazi yaudu fi hibatihi mutumin da ke dawowa game da kyautar da yayi ya karbe manzon Allah yace kalkalbi yarji'u fi qai tamkarkare ne da yake amai kuma ya dawo wato ya lashe amansa shine kamar yanda yake cikin wata riwaya ce kalkalbi yake uthumma yaudu fihi fayaquluhu tamkarkare ne da yake yin amai sannan ya dawo kuma ya cinye amansa menene nihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan tashbihi da yake kamanta cewa mutumin da zai yi kyauta ya dawo ya karbe kyautar tamkarkare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe aman anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya nuna mana munin abun wato mu kyamace shi mu nisance shi cewa abu ne wanda bai dace ba wanda daman wannan yana daga cikin siga daga cikin sigogi waɗanda ake fa'idantar haramcin abu kamanta abu da cewa dabba ne wanda kuma anan dabba ma mafi kaskancin dabba wato shine kare anan manzon Allah yake kamanta mutumin da zai yi kyauta ya dawo ya karbe kyautar cewa tamkarkare ne yayi amai ya dawo kuma ya lashe ama dan haka a takeice shi wannan hadisi dalili ne akan haramcin wato mutum ya dawo ya karbe kyautar da yi domin wannan lalaci ne kaskanci ne me yasa saboda kasancewar ka dawo ka karbe kyautar da kai wannan yana nuna daman kenan kyautar da kai bata je nesa ba ma'ana zuciyarka tana rataye game da abin da ka ba daman baka bada shi ba saboda Allah mutum ya dawo ya karbe abin da yake kyauta da shi wanda ita kuma kyauta daman tana tabbata in har ta je hannun shi wanda aka ma in dai ka riga ka ma mutum kyauta ya karba to wannan ta riga ta fita daga hannunka ka dawo ka karbe wannan kyauta haramun ne dan haka a takeice wannan hadisi kamar yanda wato malamai suke sun tabbatar da cewa abinda wannan hadisi yake fa'idantarwa wannan haramci ne haramun ne kamar yanda kuma wannan jumhurin malamai akan haka suke iya kawai abinda suka toge mahaifi shi kadai ne yake da damar da zai dawo ya karbe kyautar da yama dan sa kamar yanda wancan hadisi da ya gabata hadisin An-Nu'man ibn Bashir manzo Allah yace masa ka dawo ka karbe wannan kyauta manzo Allah yace masa karbe wannan kyauta kuma kamar yanda kuma wani hadisi zai zo nan gaba wanda yake fa'idan tadda cewa mahaifi shi kadai ne yake da damar da zai dawo ya karbe kyautar da ya ma dan sa dan haka kuma shi karbe kyautar a nan shi kanshi mahaifin malamai suka ce sai in bata rigaye bata canza in har wani abu ya rigaye ya faru lokacin da ka masa kyauta da abun shi ma ya rigaye ya ba wani ko ya rigaye ya sayar da abun ko kuma kasancewar zukatan wasu sirra ta yi da abun da kama dan naka kyauta to shi ma a wannan lokaci baya halatta ka dawo ka karbi misali ka dauki mota ka bashi wasu da suka ganshi da mota sai suke cewa a sai suka fahimci cewa mai hali ne sai suka dauki diyarsu suka bashi saboda sun ga cewa yana da hali kaga zuciyar wasu ta riga ta rataye da wannan kyauta da kawai to ka dawo ka karbi baya halatta anan malamai suka ce ko kuma ya kasance abin ya karu misali dabba ce ka bashi wannan dabba ta koshi ta yi kiba tana haifafa to ba maganar ka dawo ka karbi to shine anan kenan malamai suka ce shi mahaifi kawai shi kadai ne yake da damar da zai dawo ya karbe kyautar da ya ma dansa amma duk wani in dai ya ma wani kyauta a shar'ance to baya halatta ya dawo wato ya karbe wannan kyauta kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta cewa mai dawo kyauta ya karbe wato tamkar kare ne wanda zai yi amai ya dashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa koda kyautar mutum bai riga ya karba ba ka dawo ka ce ka fasa ka karbe wannan baya dacewa me yasa saboda akwai saba alƙawari a cikin shi wanda saba alƙawari ko sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana kenan anan dai abinda muke so mu gane in kyautar ta riga ta ci hannun wanda aka masa kyautar mutun ya dawo ya karbe wannan yafi muni haramun ne kwata kwata in ko ka riga kama mutun kyauta kafin ya zo ya karba ka ce ka fasa to wannan shi ma haramun ne baya dacewa me yasa saboda akwai saba alƙawari a cikin shi saboda shi cika alƙawari wajibi ne ga mu'mini saba alƙawari haramun ne sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa la yahillu li rajulin muslim baya halatta ga mutum musulmi an yi udiyar adiya wato yayi kyauta kuma ya rji a fiha sannan kuma ya dawo ya karbi wannan kyauta manzon Allah ya ce baya halatta kaga wannan lafazi yana tabbatar mana da haramcin haka domin cai la yahillu kwata kwata baya halatta wanda siga ce daga cikin wannan siyagut tahri daga cikin siga wanda take ta haramtar da abu cewa abu kaza baya halatta shine anan yace la yahillu baya halatta li rajulin wato ga wani mutum musulmi an yi udiyar adiya yayi kyauta kuma yarji a fiha sannan ya dawo ya karbe kyautar sa manzo Allah yace illa alwalida sai dai mahaifi fi ma yi udi waladahu game da abin da ya ma dan sa na kyauta kenan abin da shi mahaifi ya ma dan shi kyauta to wannan yana iya dawowa ya karbe amma duk wani wanda yake koma bayan mahaifi to baya halatta in yayi kyauta ya dawo ya karbe wannan kyauta dan haka a takaice wannan hadisi kamar yanda malamin yake ya faɗa al-Imam Ahmad da ashabu sunan al-arba'a su suka rawaito hadisin al-Imam Tirmidhi da Ibn Hibban da al-Hakim sun inganta wannan hadisi a takaice hadisi ne sahihi abinda hadisin yake fa'idantar da mu wato shine halaccin mahaifi ya dawo ya karbi kyautar da ya ma dan sa sawa'an dan karami ne ko babba ne an gane ko babba ne ko wannan me yasa saboda kasancewar shi mahaifi daman shari'a ta ba shi damar ya mallaki dukiyar dan shi iya abin da yaso an gane ko yana iya mallakar dukiyar dan shi dan haka kenan abin da ya ba dan shi yana iya dawowa ya karbe me yasa saboda daman da dan da abin da ya mallaka gaba ɗaya nashi ne. Don haka malamai anan suka kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta wa maluka li abika, ya faɗa ga wani daga cikin sahabbai lokacin da ya kawo kukan mahaifinsa cewa yana ibar dukiyar shi, manzon Allah sai yake ce masa yo ai kai da dukiyar gaba ɗaya na mahaifinka ne. Don haka anan suka ce kenan shi mahaifi sawa'an dan karami ne ko babba ne yana iya dawowa ya karbe dukiyar. Kamar yanda a can hadisi da ya gabata kaga wannan shi a sababin da manzon Allah ya ce ya dawo ya karbe, a sababin ya fifita tsakanin ƴaƴan, wasu ya musu kyauta wasu bai musu ba, manzon Allah ya ce ya dawo ya karbe. Don haka anan kenan in har ka riga kama wani kenan anan in sauran ƴaƴan baka musu ba to ka tabbata anan wajibi ne ka dawo ka karbe. An gane ko? In ku kana so wannan kyauta ta zama tashi to sauran ƴaƴan su ma sai ka zo kai musu irin yanda kama wannan. Kenan anan in har ka musu bayya halatta wani ka karbe wani kuma ka ki karbewa. In karbewa za ka yi sai dai gaba ɗayan su, wato ka karbe gaba ɗaya yanda ka musu kyautar. In wani ne kake banta kai masa sauran baka musu ba sai ka dawo kai musu. In kuma wani ka fifita a kai, misali wani ka bashi jika goma wasu ka basu biyar biyar, to su ma sai ka dawo ka cike musu biyar biyar kin, ko shi wanda ka ba goma ka karbe shi ka biyar kin. Sannan anan abin da ya shafi ita uwa, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita uwa ba za ta dawo ba ta karbe abin da wato tama danta wato kyauta, kamar yadda su malaman malikiya su sun tafi akan cewa ita ma uwa tana iya dawowa ta karbe, amma sharadi suka ce ya zamanto mahaifin dan yana raye. In yana raye kenan tana iya dawowa ta karbe, amma in ya mutu to baya dacewa. Tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita ma uwa baya halatta ta dawo ta karbe abinda ta ma danta kyauta. Me yasa? Saboda kasancewar kamar yanda shari'a ta yi umarnin uwa da uba dole su daidaita ƴaƴansu a wajen kyauta kar su bambanta, to haka wajen karbewar kamar yanda wato shi uba an gane ko yake da damar ya karbe, ita ma tana da damar ta karbe su. Shine kenan fatawar malamai na farko. Na biyu suka ce a'a, ita bayya halatta ta dawo ta karbe. Me yasa? Saboda akwai bambanci suka ce tsakanin uwa da uba, tunda shi uba yana iya mallakar dukiyar ɗan shi, amma ita uwa ba za ta mallaki dukiyar ɗanta ba. An gane ku? Ba za ta iya mallakar dukiyar ɗanta kamar yadda ita shari'a ta ba da damar cewa shi uba yana iya mallakar dukiyar ɗan shi. To amma kasancewar dai faɗa ta farko ita ce mafi rinjaye na cewa ita ma tana da damar da za ta dawo ta karɓe kamar yadda shi ma uba yake da damar ya dawo ya karɓe. Kenan wannan shi kaɗai ne abin da aka toge daga cikin shari'a wanda kenan zai iya dawowa ya karɓe, amma duk wani baya halatta kyautar da ya dawo ya karɓe matsayin shi in ya karɓi wannan kyauta, kamar yadda manzon Allah ya bayyana mana tamkarkare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe, wanda wannan kuma yana nuna mana haramcin haka. Nan insha Allah ya kamata mu dakata. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.